sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 13 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Jirgin ruwan dakon kaya na farko da Majalisar Dinkin Duniya ta yi hayarsa domin dauko hatsi daga Ukraine zuwa Afrika ya isa kasar ta Ukraine. Tunduna sojin saman China za ta aike da jiragen yaki zuwa Thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin Thailand, labarin da ke ci gaba da jan hankalin Amurka da ƙawayenta. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken tsohon shugaban ƙasar Donald Trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da wasu manyan laifuka bayan da hukumar binciken ƙasar ta FBI ta gano wasu takardun bayanan sirri 11 a gidansa.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa kimanin kashi 10 cikin 100 ko miliyan 3.1 na al'ummar Ghana na cikin wasu yanayoyi na gocewar hankali a mataki daban-daban a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Muna kuma tafa da wasu rahotanni na musamman kan hanyoyin dogaro da kai da kuma hanyoyin sasanta ma'aurata. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin nan na adawa lafiya da Babu Makeri ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin wasu ra'ayoyin masu sauraron mu. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Jirgin ruwan dakon kaya na farko da Majalisar Dinkin Duniya ta yi hayarsa domin dauko hatsi daga Ukraine zuwa Afrika ya isa a kasar ta Ukraine a jiya Juma'a. Jirgin ruwan zai dauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar Afrika a ƙarƙashin wani shiri da Majalisar Dinkin Duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da Rasha take yi kan Ukraine, tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar ƙarancin abinci a faɗin duniya. Jiragen hatsin da aka baiwa damar barin Ukraine a can baya ƙarƙashin wannan tsarin ba na kayan jinƙai ba ne, haka kuma wasu ƙasashe ne suka sayi kayan da suka ɗauka. Alexander Kubrakov, ministan kula da ababen more rayuwa na Ukraine, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa za a loda wa jirgin ruwan da ya isa ƙasar tan 20,000 na hatsi da za a kai ƙasar Habasha. Ƙasar ta nahiyar Afirka tare da takwarorinta a ƙasashen Somalia da Kenya suna fuskantar mafi munin bala'in fari na kusan shekaru 40. A halin da ake ciki kuma, Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya, a yayin da Rasha da Ukraine a jiya Juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarun Rasha sun harba rogoki fiye da 40 a birnin Manhattan, wanda yake tsallaken kogin Naifa da ke kusa da tashar. Gwamnan yankin Valentin Reznichenko ya ce farar hula uku ciki har da wani yaro dan shekara 12 sun sami raunuka sakamakon harin. Rasha kuma ta zargi Ukraine da harba makamai kan tashar. An ba da rahoton gwamnatin kazamin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar Juma'a. Shugaban hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ya ce akwai hatsarin fuskantar bala'in nukiliya har sai idan an dakatar da yakin, aka kuma baiwa jami'an sa ido damar dudduba tashar. Rundunar sojin saman kasar China za ta aike da jiragen yaki zuwa Thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin Thailand ɗin a gobe Lahadi. Atisayen zai kumshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa da kuma girke tarin dakaru ƙalilan da masu yawa, a cewar ma'aikatar tsaron China a wata sanarwa da aka wallafa a shafinta na yanar gizo. Faɗaɗa ayyukan soji na kasar ta China a yankin Pacific na Asia yana jan hankalin Amurka da ƙawayenta, haka kuma yana ƙara haifar da jayayya kan dabaru da tattalin arziki da ke ƙara rurutawa wutar rikici tsakanin manyan ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ziyarci Thailand a watan Yuli a zaman wani sashe na ƙoƙarin ƙarfafa abin da ya kira rukunin ƙawance da aiki tare na musamman a yankin.
To, an jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa kashi 10 cikin 100 na al'ummar ƙasar na fama da matsalolin taɓin hankali, wasu tasu matsalar ta tsananta kazalika wasu bata yi tsanani ba, abinda ministan lafiyar kasar ya tabbatar tare da cewa kasar na fuskantar matsalar rashin likitoci masu kula da waɗannan masu fama da matsaloli na tabin hankalin, tare kuma da karancin asibitoci. Wakilinmu Hamza Adams na dauke da ƙarin bayani.
The World Health Organization estimates that 10% of the population of Ghana, 3.1 million with mental disorders.
Tsokacin ministan kiwon lafiya ta kasar Ghana Dr. Kwaku Ajimamenu kenan yayin da ya gurfana a majalisar dattawan kasar, a inda ya jaddada rahoton da hukumar lafiya ta duniya WHO a takaice ta fitar, tare da cewa 16,000 cikin masu laluran tabin hankali a kasar sun bazu a sassan fadin kasar, wasu na kauyuka, wasu ma birane.
15,000 people in the streets of our cities.
Matsalan tabin hankali suna nan gida hudu ne a Ghana. Akwai waɗanda suke asibiti, akwai waɗanda an kaidar da su majinyatan gargajiya, kazalika akwai waɗanda suke gida ba tare da sanin ma suna da wata matsala ba, sai dai kuma waɗanda suka bazu a tituna, inji shi. Wani bincike kuma ya nuna cewa wasu daga cikin masu fama da tabin hankali a kasar Ghana ana cin zarafin su kamar yi musu raɗe ko kashe su domin amfani da sassan jikinsu, kazalika wasu kuma ana yi musu dukan tsiya ne yayin musu jinya. A baya bayan nan sai da wani saurayi mai sana'an gasa biredi ya kazartar da wata yarinya ma bina mai shekara 16 da haihuwa a duniya mai fama da matsalan tabin hankali a cikin ban daki na yin wanka, kamar yadda shedan gani da ido ta yi mini bayani. Na yi sallama sai na ji shiru, to sai na karasa sabida na dade ina jira. Na shiga cikin ban dakin bayan saurayin ya fito, sai na tarar da ma bina mai tabin hankali tsalara. Bata magana na tambaye saurayin a inda ya tabbatar mini da cewa ya sadu da ita ma binan, amma yana rukana da na rufa masa asiri. Malam Abdul Nasir by chance mai babatukan kare hakokin bil'adama musamman waɗanda ake tuhuma da maita tare da masu tabin hankali a kasar Ghana, kana wakilin kungiyar ƙasa da ƙasa ta Ghana Take Friendship, ya kira da gwamnati da ta yi kokarin samar da asibitin a sassan fadin kasar sabida ana musgunawa masu tabin hankali a kasar.
Normally in aka kama su irin dukan da ake musu nan, sai kaga mai shi ya ce so irin waɗannan mutanen nan da ina kai ma gwamnatin kara ya yi kokari, kamar irin wani abu haka ya faru ya bar hukuma sai aiki kiwon lafiyar mutane. So shi so sabin da zamu ce ma gwamnati ne yayi kokari ya samu train people ko irin abu haka ya faru. Malam Hamza kaka banta kamar wani lokaci ma sai da muka je muka dauki wani wurin da aka yi mai, da muka zo aka je da shi hospital saka ce no ina da mental code, aka ba shi maganin nan zuwa wata uku ya samu lafiya.
Shi kuwa Malam Muhammad Bashir da ɗansa ke fama da matsalan tabin hankali ya nuna irin wahala da suke sha tukuna su kai asibiti na marasa lafiya.
Ina da ɗa mai suna Ibrahim, da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya na tabin hankali. Wurin da ake ce ma Ankafo, wanda aka sani normal psychiatric hospital na government na facility ma wurin bi da kyau, amma kan mu bar nan ma kuma shi mu je wurin, gaskiya Allah kadai ya san irin faman da mun kasha, wallahi su matallahi ba sauki bane.
Ko akwai mataki kwarai kuwa, inji ministan lafiya ta kasar, a inda yake cewa gwamnati za ta gina asibitoci na kula da masu fama da tabin hankali guda biyu, tare da horar da likitoci da za su ringa kula da masu fama da wannan matsala a sassan fadin kasar. Ya kasance duk wani asibitin da za a isa akwai likita da zai ringa kulawa da masu fama da tabin hankali.
What we are doing now is to spread mental health service nationwide, integrate into the general healthcare.
Gwamnatin Ghana na hatsarin kashi akwai bisa ɗarin ɗaukacin kuɗaɗen da take samarwa a gidauniyar ƙasar ta shekara-shekara, wato GDP, sakamakon wannan matsala. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken tsohon shugaban kasar Donald Trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da wasu manyan laifuka, bayan da hukumar binciken kasar ta FBI ta gano wasu takardun bayanan sirri 11 a gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida farkon makon nan. Wata kotun yanki ta Amurka da ke gundumar kudancin Florida a jiya Juma'a ta buɗe sammacin da ya ba da damar bincike, wanda ya bayyana wasu laifuka uku da ma'aikatar shari'a take nema a zaman wani sashe na bincikenta, da suka hada da keta dokar leƙen asiri, yi wa shari'a katsalandan, da kuma riƙe bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba. Ba wani mutum da aka taɓa caji da wannan laifin ya zuwa yanzu. Takardun bayanan binciken gidan sun bayyana cewa hukumar ta FBI ta gano fiye da akwatuna 20 na takardun bayanai, ciki har da waɗanda aka ayyana a zaman babban sirri na gwamnati, da kuma wasu da aka rubuta wa matsayin bayani na shugaban kasa da wasu takardun sirri daban-daban da hotuna da kuma wasu takardu da aka rubuta da hannu. Yan kasar Iran sun bayyana yabo da kuma bacin rai yau Asabar kan harin da aka kai wa mawallafi Salman Rushdie wanda aka kwashe kusan shekaru 10 ana farautar sa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi. Har yanzu ba a kai ga gano dalilin da ya samu harin wanda yan sanda suka bayyana da Hadi Mata daga New Jersey ya daba wa mawallafin wuka ba a yayin da yake shirin soma jawabi a wani taro jiya Juma'a a yammacin New York. Gwamnatin tsarin mulki ta Iran da kafafen yaɗa labarai da ke karkashin ta ba su bayyana wani dalili na kai farmakin ba. To amma a birnin Tehran wasu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Associated Press sun yaba wa harin da aka kai wa marubucin wanda suka yi yakinin cewa ya yi ɓatanci ga addinin Musulunci a littafinsa mai suna Ayoyin Shaidan wanda ya wallafa a shekara ta 1988. To sai dai wasu kuma sun bayyana damuwa kan cewa ƙasar ta Iran na iya zama saniyar ware a duniya a yayin da ake ci gaba da zafafa takaddama kan shirinta na nukiliya.
A gaida Murtala Faru Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka nufa inda a yayin da ake ci gaba da fuskantar yawaitar mutuwar aure a arewacin kasar, wata matashiya a birnin Jos da ke arewa ta tsakiyar kasar, Ummul Khairi Abdulmumini, ta dukufa wajen aikin sa kai na ba masoya da ma'aurata shawara da nufin kyautata zamantakewa tsakanin al'umma. Iliyasu Kasimu yana dauke da rahoton.
Ummul Khairi wata mace ce da ta sadaukar da rayuwarta kan warware matsaloli tsakanin ma'aurata.
Soyayya babban sinadari ne cikin aure, amma bayan shi ana bukatar abubuwa kamar haƙuri, girmamawa.
A nan tana jagorantar wani taro ne da ta shirya a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya, kan tattauna matsalolin da ma'aurata sukan fuskanta waɗanda ke kaiwa har aure ya mutu.
Wannan abubuwa guda biyu su suke tafiya da aure, biyayya da tausayi.
To na dauki wannan fannin ne saboda ganin cewar mu'amalolin da yake faruwa cikin iyalai a al'ummar mu yana samun koma baya, kuma sai naga akwai bukatar a gyara dangantakar ta yadda zamu dinga samun aurarraki wanda yake cike da farin ciki da zaman lafiya.
So yake da ake yi a yanzu abin da yasa ba ta iya rike aure da girma da zaman tsoro da kauna shine ba a yana da al'ada da gaskiya.
Ni ma ina daga cikin wayanda ire-iren wannan abubuwa suka faru da ni. Farko na rasa mijina ya rasu, daga baya kuma na yi aure. Rashin gina auren akan turba na addinin Musulunci zan ce saboda Allah ya rufa min asiri ba ni da shi, amma dai ina da rufin asirin da a yanzu ba duk ɗaya mai shekaru kamar na za a ci tana da dire rufin asiri da nake da shi ba. So sai nake ganin ya aure ni ne akan wannan manufar tasa, wanda at the end of the day ya kawo mana matsala wanda ta kai ga har muka rabu da shi.
Ko da shike babu wasu alƙaluma tabbatattu da ke nuna yawan mutuwar aurarraki a arewacin Najeriya, masara sun kyautata zaton cewa aure ɗaya cikin uku da aka daura ne suke mutuwa a yankin a cikin shekaru uku.
Yawancin abubuwan da yake kawo kashe auren idan ka zo ka dai zaga shiririta ne, bai kamata a ce auren ya mutu ba, bai kamata a ce har an samu an kai ga cewa wai ana neman wani wanda zai zo shiga sulhu ba, sai ga rashin hankali ne da rashin hakuri da rashin sanin adalci madaya ana zalunta ɗaya wanda kuma magana ne ko zai kankanuwa a samu maslaha a kai.
A shekarar 2019 rundunar Hizbar jihar Kano ta yi rijistar takardun saki miliyan ɗaya, abinda ta ce ya haifar da yawan zawarawa a titunan yankin. Yawan mace-macen aurarraki kamar yadda masu fashin baki wajen wannan taro suka yi amanna shine yakan hassala sauran matsaloli da al'umma yake fama da su.
Dan ya zama na aure ya mutu, ƴaƴan ba sa tare da iyalansu, suna samun matsaloli na rashin kulawa, rashin tarbiya, wasu halayyan da suke shiga yakan shafi tunaninsu da zuciyoyinsu, karatunsu har ma da tarbiyarsu.
Ko da shike masu ruwa da tsaki a yankin arewacin Najeriya, kama daga sarakuna, malumma, da sauran masana tuni sun yunkuro wajen tunkar al'amarin ta hanyoyi daban-daban ciki har da irin wannan zaman tattaunawa da Ummul Khairi take shiryawa daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu BOA
a gaida Iliyasu har yanzu dai muna Nigeria inda a ci gaba da gabatar muku rahotanni na musamman zamu kada Kano inda wata matashiya ke wani abun misali ga ƴan uwanta matasa wato ta rungumi sana'ar dogaro da kai bayan ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima wato NYSC Maryam Ibrahim dai bata tsaya jiran aiki daga gwamnati ba inda ta fara aikin shirya baje koli na kaya da kuma nuna kawa Baraka Bashir na dauke da rahoton
Maryam Ibrahim wata matashiya da bayan kammala yi wa ƙasa hidima ta dukufa wajen lalubo sana'ar dogaro da kai maimakon jiran aikin office Maryam ta ce tun kafin ta kammala yi wa ƙasa hidima take da sha'awar tattaro masu sana'o'in hannu waje guda domin su baje kolin ayyukansu game da kulla alaka da juna ko da yake wannan ba shine karo na farko da ta shirya wannan baje kolin ba amma ta ce wannan ya fita daban da wanda ta saba sana'o'i kala-kala ne suka halarci wannan baje koli ciki har da baje kolin kayayyakin sawa Stella Nwobudo wata matashiya mai sana'ar zane ta ce
ina so in kara yi in dinga yi saboda ina so in dinga yi abubuwa da na san Allah ya bani a cikin jikina kamar in dinga fitowa kuma wannan da nayi ina so in kara yi wasu ma kuma ina so mutane su ma su dinga gani abin da nake yi su ma su dinga ji dadi
Fatima Faiz Bawa ita ma tana gele irin wanda ake shigo da su daga kasashen Larabawa kuma babu bambanci da na gida ko da yake ta ce mafi yawan kayan ta internet take sayarwa
So abin da yasa ma nazo nan gurin shine saboda I have a very large platform online ina da kusan 21k followers on Instagram kuma ina da website so duk shopping din da mutun zai akan website yake so da na dan fara yi ne da kawai dai in saya duka a kasuwa in kalmasa nzo in saya daga baya kuma nzo na gani yes because it's cheaper than wanda zaka je Dubai ka siya ma kai exporting din shi it's cheaper kin ga sun shi phone ana sai da shi 2000 made in Dubai mu kuma muna sai da shi 1000
Ita kuwa Jamila Ahmad Ka'anda ta ce ta fara harkar rinki ne sakamakon rashin samun na manyan mata irin ta.
Sunai tunani in ni kullum ina fuskantar matsalar nan why not me my building brand with other people da suke da girma kamar ni su ma ai musu nasu brand in da in suka zo ba sai sun compromise in color ko section kuma ce musu don nasu is a bigger size zan musu a tinakala musu kudi akai yasa nayi wannan kuma abin da yasa na zo glitters events na ganshi as an avenue in showcasing products ina mutane su san ga abin da nake yi
Mai gayya mai aiki Maryam Ibrahim ta bayyana dalilinta na shirya wannan baje kolin.
Na kanana masu sanarwa shine nike so na basu ne basu dama su mutane su san aikin da suke yi business da suke yin haka.
Wannan shine karo na farko da kika fara ko dama an taba yi.
Ai na taba collaborating da wasu company but amma wannan shine first event na da na fara yi banda wanda nayi na International Women's Day
tace babban burinta shine ta ga matasa na dogaro da kai Baraka Bashir VOA daga Kano a Nigeria
to a gaida Ummul Nafisa kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a yau shirin a dawo lafiya zai lika jamhuriyar Niger ne inda matakin karin kudin man diesel da hukumomin kasar suka dauka a farkon wannan watan Agusta saboda abin da suka kira illolin mamayar Russia a Ukraine da ya fara shafar sha'anin sufuri inda masu motocin jigila da masu motocin dakon kaya suka yi karin kudaden zirga-zirga a tsakanin biranen kasar yayin da su ma direbobin taxi da na sauran motocin haya suka bi sahu duk da yarjejeniyar da aka ce an cimma tsakanin kungiyoyin direbobin da gwamnatin kasar akan sharadin za a biya wasu masu bukatun da ke da nasaba da inganta yanayin aiki akan hanyoyin mota don kada a fuskanci karin kudin mota a kasar akan wannan al'amarin da ke neman haddasa rikita lissafin matafiya. Yasa wakilin Muslim Mumuni Barma ya shirya mana tattaunawar ta musamman a bakin ɗaya daga cikin titunan motoci a birnin Yamai da wasu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum don jin yadda suke kallon wannan sabuwar dambarwar ta sha'anin jigila a Niger.
Ina tare da Abba Rafi'u ɗaya Ilela Umani da Zakari Adamu, dukansu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum kuma mazauna birnin Yamai. Bari mu fara da kai Abba, me zaka ce game da matakin nan na ƙarin kudaden man diesel?
To abinda zamu cewa sai mu ce tun yanzu ma talaka ya fara shi a cikin shi. Muna ɗaya daga cikin waɗanda muke da wurarai waɗanda suke da nisa. Yanzu ni in ka ɗauki kamar alal misali ni in ce ina son in je gida in ga tsohi sai na yi wajen kilometer kusan 700 kafin in isa. Kenan ka gani a da ana ɗauka ta jika tara. To a yanzu sun ce sun ƙara wajen 300 kai tsaye. Kenan kaga yanzu ya kama jika 10.5 Zambia idan ina so in kai gida. To inda kamar ka ce ƙari ne wanda an kai a lokacin da 'yan ƙasa suke cikin wadata da walwala. Saboda yau a ƙasar Niger hatta da lokacin mukan da corona ta yi mutane har yanzu ba a murmuje ba. Yanzu kuma an zo an ƙara ma mutane wanga nauyi wanda yake yayi ma al'umman Niger nauyi.
Shin Zakari, gaskiya ne wannan mataki ya shafi harkokin sufuri?
Kwarai kuwa kamar yadda kaji Malam Abba ya yi bayani, abun ya shafi harkokin sufuri tunda shi na gaya ma ya ɗauka ni akan motoci na zamani da ke zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha, kaga sun yi wannan ƙarin. Na mu ɗauka nan cikin Yamai, kaga hatta motoci ƙanana wannan na sufuri ta da tasi-tasi da mutane suke amfani da shi, duk da cewa mafi akasari daga cikinsu ba su amfani da man diesel, amma kaga sun yi ƙari kai tsaye. Sannan kuma idan ka ɗauka waɗancan motocin da ake kira da suna Enfa-Faba, wayanda mafi yawa ma talakawa su suka fi amfani da shi, wayanda angoni da suke yana da nisa da shigowa cikin Yamai, da waɗansu ana suna ɗauka ne akan 25 yanzu kai shi har $40. Kaga wannan babban matsala ce wadda za ta shafi rayuwar talaka kai tsaye. Kaga yanzu ko'ina aka zagaya mutane na kuka, dama samun da ake bai da yawa. Yanzu kuma an zo an ƙara musu wani nauyi wanda idan kana son ka je wajen neman abincinka dole ne wani wuri sai ka hau mota haya kayan ka kai wurin. To wannan ƙarin ya yi da aka yi kuma kaga ya shafi harkokinsu.
Dai Lela, kana cewa an samu ƙarin kuɗaɗe na sufuri tsakanin wannan gari zuwa wancan, alhali an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin direbobin da ke irin wannan aika na jigila har ma da masu dakon kaya. Yarjejeniyar ba ta yi tasiri ba kenan?
To ai ka san ni a nan kamar yadda tunanina ya bani, sai ni gane cewa ita wannan yarjejeniya da an ka sa mu hannu kama yawo da hankalin talaka ne ma za a yi. Tunda abin ya bamu mamaki a ce a yau an sa yarjejeniyar hannu, sannan kuma sai kuma a daren kafin zuwa sahiyar kuma a ce kuɗin sufuri ya ƙaru. Kenan kaga akwai matsala. Yau in ka ɗauka hatta da wa'inga motocin wa'inda ake dibi na masu ƙaramin ƙarfi, wa'inga masu ɗaukar mutum 19 hais wannan, kenan da su ne na marasa ƙarfi. Idan baka iya shiga wa'incan motoci na zamani kana zuwa watakila yanzu kamar ni in na tashi zuwa gida na san da jika 4 zuwa jika 4.5 tana iya kai ni gida. To amma a yau su kankansu tunda sun lura wa'incan sun ƙara, su ma sun ƙara, wa'inda in ka ɗauka mafi akasarin hais ɗin nan ba su aiki da gasuwan, duka da essence ne suke aiki. To kinan kaga a nan talaka shi dai ne zai shan wuya, bisan shi ne za ta ƙarewa. Tunda a yau in ka duba mutane suna fama da ƙarancin kuɗi a hannunsu. To kuma in ya zaminta yau an kikihe wanga abin, kenan akwai babban illa, akwai babban matsala. Kamar yadda na faɗa maka a nan babban birnin Yamai in ka ɗauka mafi akasari in ka ɗauki kashi 60 duka 'yanci rani ne. To yanzu yau wanda ya zo cin rani kenan dole ne sai ya koma gida. Dole kuma akwai biki, akwai mutuwa, akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa ala tilas ka shirya baka shirya ba sai ka tsaye.
Nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Sulaiman Mumuni Barma da bakin nasa da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Haili daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku daga birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Ga gaida baba yanzu bari a ji kadan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Filin na sauraron ra'ayoyin masu sauraron mu zai fara ne da sauraron ra'ayin baban Dimamman Bandi mai cewa mun yi farin cikin nasarar kama kasar gumin dan ta'adda da aka yi mai suna Alhaji Kwari wanda ya addabi jihar Sokoto da wasu sassan Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya amin. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahibiya wuri masu cewa tashin farashin tikitin jiragen sama a Najeriya ba abinda ya shafi talakan Najeriya bane. Ya kamata hukumomin Najeriya su magance matsalolin da talakan Najeriya ke ciki ba matsalar farashin tikitin jiragen sama ba. Shi ma sako na biye na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madatti da Magaran da Isuhu Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu Digawa masu cewa ku gaya ma gwamnatin ƙasar mu Nijar ƙarƙashin jagorancin Muhammad Bazoum cewar ba kawo sojojin Faransa ne zai kawo ƙarshen matsalar tsaron da ƙasar mu take ciki ba. Hasali ma babu wata rawa da za su taka akan matsalar sai dai ma su ƙara mana karaya kan ciwo. Mafita ita ce gwamnatin ta sama wa sojojin mu na cikin gida kayan aiki na zamani gami da ƙarin albashi mai tsoka. To da yardar Allah za su kakkaɓe tsiraren 'yan bindigar da suka hana al'ummar ƙasar mu Nijar sukuni. Shi ma dai ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga da Babangida Buba Fajewa Takai masu cewa haƙiƙa yabon gwani ya fi zama dole, don haka muna matuƙar yabawa sojojin ƙasar mu Najeriya kan nasarorin da suka samu na murƙushe manya-manyan kwamandojin 'yan bindiga da suke yi, wasu su kashe, wasu kuma su kama su. Daga ƙarshe muna taya su addu'ar Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da rashin tsoro su shiga lungu-lungu da saƙo-saƙo su kakkaɓo mana su. To kafin mu ƙarƙare ga Murtala ya sake dawowa da ɗan bitar labaran.
Jirgin ruwan kon kaya na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hayarsa domin ɗauko hatsi daga Ukraine zuwa Afirka ya isa a ƙasar ta Ukraine a jiya Juma'a. Ana tsarin jirgin ruwan zai ɗauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar Afirka a ƙarƙashin wani shiri da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da Rasha take yi da Ukraine, tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar ƙarancin abinci a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya a yayin da Rasha da Ukraine a jiya Juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarun Rasha sun harba rokoki fiye da 40 a birnin Mahanit wanda yake tsallaken kogin Naifa da ke kusa da tashar. Rasha kuma ta zargi Ukraine da harba makamai kan tashar, amma dai an ba da rahoton gwamnatin ƙasashen faɗa tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar Juma'a. Rundunar sojin saman ƙasar China za ta aiki da jiragen yakin ta zuwa Thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin Thailand ɗin a gobe Lahadi. Atisayen zai kunshi luguden wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa da kuma girke tarin dakaru ƙalilan da masu yawa, a cewar ma'aikatar tsaron China. 'Yan ƙasar Iran sun bayyana yabo kan harin da aka kaiwa mawallafi Salman Rushdie wanda aka kwashe kusan shekaru 10 ana farautarsa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken tsohon shugaban ƙasar Donald Trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da kuma wasu manyan laifuka bayan da hukumar binciken ƙasar ta FBI ta gano wasu takardun bayanan sirri 11 a gidansa na Mar-a-Lago.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai a kasance da mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya tana gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada da injiniya mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa huta lafiya. Wassalam.